mita 88.5 da la'itimirar zamani Abubakar Sabo ne ya dawo a karo na biyu inda ma'aikatar gona ta tarayyar kasar nan ta hada wani taro na kwanaki biyu wato jiya da yau kenan domin horar da manoman shinkafa sabbin dabaru na yadda za su kara inganta noman nasu su kuma kara samar da amfanin gona yadda ya kamata yadda za a taimaki al'umma da kasar baki daya kuma kamar yadda nake gani a wajen wannan taro akwai mataimakin tarakta da ke ma'aikatar gonar da ke Abuja wanda shine ya wakilci ministan harkokin noma Dr. Muhammad Mahmud Abubakar kuma ba tare da na ja dogon zance ba zan hada mai sauro da shi mataimakin director a ma'aikatar gonar ta tarayya don jin dalili ko kuma kasudin hada wannan horo ga manoman shinkafar na yankin arewa maso yamma na wannan kasa wato kusan jihohi bakwai kenan za mu so mu ji suna da kuma matsayi a matakin farko
sunana Bashir Usman assistant director a federal minister of agriculture and rural development Abuja kuma na zo nan ne a matsayin director na wanda shi ma yana wakilci ne ga ministan gona da rayuwar karkara
ga horo kun bayar ga manoman shinkafa ina muhimmanci ko kuma makasudin gabatar da wannan horo a wannan lokaci
to makasudin wannan horo duk da dai kwana biyu ne mun tara shugabannin kungiyoyi na manoman shinkafa amma domin mu nuna musu sababbin dabaru na noman shinkafa a wannan zamani da haka muka gayyato kwararru daga jami'a Ahmad Bello IAR Zaria da kuma wata jami'a wadda ke kula da harkar noma shinkafa da ke Badagi a jihar Niger su nuna ma waɗannan manoma namu hanyoyi na zamani yadda za a yi a inganta noman shinkafa yadda za a wadata mutane manoma da ke karkara da iri saboda tun nan ake rarrabota in mutum bai samu ingantaccen iri ba to ya ba aikin shi baya to yadda za a yi renon iri mataki uku ne na ɗaya na biyu na uku an yi masu na ɗaya a laboratory an yi na biyu a gona to sai aka kawo masu irin wanda za su yi reno a kai ga ingantaccen iri na uku ana fatan kowane ya koma jihar shi za su je su noma wannan iri su yi renon shi idan shekara ta yi wannan kowane buhu ɗaya da kake gani na wannan 25 kg na seed din nan za a iya bada buhu 50 zuwa 80 na ita irin shinkafa wanda za a noma baki shekara mai zuwa don haka muke so su fahimci abin da kyau kuma su je su ja iri din su yi renon shi kuma kar su gauraya shi da na kasuwa ko nasu wanda suka aje a gidajensu su yi amfani da wannan a matsayin samfur su gwada sannan in shekara ta dawo ko kuma lokacin rani Allah ya kai mu damana ta sauka tunda yanzu lokaci ne na rani za a iya renon shi sai su jarraba shi a gonaki su kuma bawa manoma ƴan uwansu da ke kusa da su a jarraba shi inda suna samun kilo suna samun buhu 50-60 to wannan insha Allah sai sun samu 80 zuwa 100 in an kiyaye ka'idojin shi yasa muka bada maganin feshi muka bada kuma taki na ruwa sannan kuma muka bada maganin ciyawa duk domin su taimaka a kai ga wannan makasudi
idan na fahimta wannan kaya da aka ba su kyauta aka ba su kenan
eh tallafi ne kyauta ai ba magana sayarwa gwamnati tana so ta ga abin ya inganta dan haka babu magana abu kyauta ce aka ba su
Allah mutum ne ne suka ci moriyar wannan abu
nan da yake wakile ne su wakilan kungiyoyi 20 ne kuma kowace kungiya muna sa ran manomi 20 zuwa 25 in ma ka bar shi 20 to nan mutum 400 aka baiwa wannan irin
Allah jihohi nawa
jiha 7 akwai Kano akwai Kaduna akwai jihar Katsina akwai Kebbi akwai Jigawa akwai Zamfara da Sokoto
akwai wani kira ko jan hankali a ƙarshe da su yi amfani da abin yadda ya kamata
babban jan hankalinmu gare su shine kada mutum ya tunanin zai dafa wannan shinkafa ya ci in ya yi haka ya yi ma gwamnati ya yi wa kanshi asara iri ne aka bayar domin a ja shi a yi renon shi a yalwata shi su raba ma ƴan uwansu manoma in aka kiyaye aka bi ƙa'ida to insha Allah za a samu sauƙi ta ɓangaren ingantaccen iri sannan akwai shiri kuma da gwamnati take ta raba masu kayan noma na zamani duk da akwai matsala cewa da yawanci gonakin kowa tashi a karama ce 1 hectare farm ce to amma ana tunanin akai cluster din su aka hada su wuri daya a samu kaman manomi 20 suna da 1 hectare kaga hectare 20 to wannan hectare 20 aka samu tarakta da kayan aiki aka damka mu kungiye ana fata dan sun kiyaye ka'ida to wannan zai taimaka musu gama nasu kuma su je makotan gonaki su ma su yi musu to wannan amma shiri ne na daban sai an ga ci gaban wannan za a da tsaga wancan
to bayan shi akwai director da ke kula da harkokin noman a nan jihar Kano wato Malam Abba Ganaye Mami wanda ya sami wakilcin ɗaya daga cikin ma'aikatan ma'aikatar wanda ita ce ta bayani a madadin ma'aikatar gonar ta tarayya dake nan jihar Kano karkashin Abba Ganaye Mani. Zamu so mu ji suna.
Sunana Aisha Yusuf Sari, ni nake wakiltar director na Kano ma'aikatar gona da raya karkara ta jiha kan tallafi da ake ba manoman shinkafa dan a taimaka musu wajen koya musu sababbin hanyoyin noma wanda zai kara bunƙasa noma a ƙasa gabaki daya.
Bangi ta akwai wato kungiyar manoman shinkafa take nan jihar Kano wato Rifan, akwai sakataren tsare-tsaren kungiyar shi ma ya halarci wannan taro a madadin shugabancin kungiyar. Zan kuma hada mai taro da shi dan jin yadda suka kalli wannan batu. Zamu so mu ji suna da kuma matsayi.
Sunana Isa Muhammad Bawa, State Organizing Secretary na Rice Farmers Association of Nigeria Kano State Chapter, representing the State Chairman in this program.
Sai kuke ganin wannan program wato wannan abu da ma'aikatar gona ta kawo zai amfani ɗan kungiyar ku tunda magana ake ta noman shinkafa.
A bisa hakikanin gaskiya wannan program da federal government ta kawo zai amfani ɗan kungiyar mu sosai da sosai, duba da abubuwan da ake ganin cewar ita gwamnatin tarayya right from the Mr. President da ya introduce din program na Anka Borrower program wanda yake miliyoyin 'yan Najeriya sun amfana kuma suna kara amfana, kuma 'yan Najeriya baki daya sun ga wannan abun a ƙasa a fili ba dan komai ba tun daga lokacin da aka fara wannan program na Anka Borrower wanda ita federal government ce ta introduce nasa. Zuwa yau gwamnatin Najeriya bata taba so shinkafa daga wata ƙasa ta shigo da ita ba, ta empowering din manoman mu na cikin gida suna nomawa tun daga 2017 18 19 20 21 kullun shekara abubuwan da da habbaka yake da bunƙasa yake, hatta kai ma metrotons inda ake nomawa kusan in ce 'yan Najeriya sun samu isasshen shinkafa da suke ci, wanda muke hoping cewar nan gaba kaɗan za mu fara exporting ɗinsu zuwa neighboring zuwa ƙasashen waje, wanda yake a yanzu ma waɗansu ƙasashen da suke makotanmu har sun fara kwaikwayar irin sample ɗin da muka yi daga pyramid ɗin da ita Rice Farmers Association of Nigeria ta yi a Abuja na 1 million metric tons inda ta yi pyramid ɗin. Aka gani su kansu wakilan ƙasashen da suke kewayenmu sun zo sun kwaikwayi yadda sample ɗin da aka yi a Najeriya har aka samu isasshen shinkafa a ƙasar. Ba iya shinkafa ba ce kawai commodity da ba a samu canji na farashi ba. Eh, sauƙi kam an samu, abin da yasa nake gani a haka ne a ƙasa mutane ba za su ga sauƙin ba, amma a zahiri akwai sauƙin. Saboda inda a ce babu wannan, dan yanzu wannan da aka tara ta farashin da ake saya a kasuwannin ƙauyuka da kasuwanni da hannun manoma, to da aka tara ta gaba ɗaya an zo an yi subsidizing ɗin farashin maimakon a ce ta tashi ta dandadewa ƙasa, ko da da 5% ne ta ƙasa an samu canji.
A ƙarshe misali wanda tabbaci za a ba wa al'umma ita kanta gwamnatin, gashi kuna da aniyar ku dinga fitar da ita shinkafar nan waje, gashi kuma ga wani horo da aka ba ku na sabbin dubaru, har ma kuma an ba ku wani tallafi na taki da maganin feshi da ma iri wanda ake ganin zai linka ko kuma zai samu da ɗaya da rabi na abin da kuke nomawa.
Tallafin da nake ganin lalle zai taimaka wa manoma da a ƙara bunƙasa noman shinkafa a Najeriya shine a rika samu a tabbatar da cewa federal government ta yi releasing din input akan lokacin da ya kamata, kayan amfanin gona da manomi zai noma, saboda sakin sa akan lokaci, saboda shi noman shinkafa dan lokaci ne, ko kaga aka saba da lokacin da ya kamata a ce an fara ba a fara ba zai an samu ci baya, amma aka saki kayan akan lokaci aka baiwa manoma, manoma suka fara akan lokaci bi idinillahi ta'ala 5 metric tons inda ake fada ana samu za a iya samu up to 7 metric tons per hectare.
A bakar sabu akan mita 88.5 da la FM Murya Zamani.